is all blue. Blue are the people here that walk around. Blue like my car, it's standing outside. Blue are the words I say and what I think. Blue are the feelings that live inside me. I'm blue, I'm a dee da 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 da